واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا يمشي ن 16 ga watan Rajab hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta daidai da 16 ga watan 1 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kuma wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita mana shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 58 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan fasalin da ke bayani game da abin da zaka faɗa ko zan faɗa abin da ya kamata ka yi ko kuma na yi a duk sanda mas'alar waswasi ta taso mun ko ta taso maka a duk lokacin da mas'alar waswasi ta dame ka ko ta dame ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi yanda ake mu'amalantar waswasi kuma wannan waswasi al'amari ne da yake tahowa daga shedan mun karanta hadithin Abdullahi dan Mas'ud duk da cewa hadithin a ƙarshe isnadin sa mun ce yana da rauni kamar yanda malamai suka faɗa cewa ainihin wato mala'ika yana da wani kusanci da yake samu da zuciyar dan Adam kamar yanda shedan shi ma yana samun wannan kusanci da zuciyar dan Adam bisan da Allah ta'ala ya taimaki bawa ya zama mala'ika ne ke kusa da zuciyarsa to zai dinga saka abubuwa na alkhairi a cikin zuciyarsa zai dinga jin abubuwa masu kwantar da rai game da imani zai dinga ƙara samun natsuwa game da addini da kuma abin da ya danganci haka amma duk sanda aka yi rashin sa'a shedan ne ya kusanci zuciyar bawa to bawa yakan samu kansa cikin wasu wasi marar yankewa da tambaye-tambayen da babu amsoshinsu har ya kai bawa inda ba a da bukatar bawa ya kai kansa da haka da zarar mutum ya fara jin wannan yanayi na shedan ya fara saka masa wasu abubuwa game da imani ko yana saka masa wani abu game da Allah ko game da addini to lallai ya san cewa shedan ya kusance shi da haka yana bukatar yawaita neman tsarin Allah madaukakin sarki ta hanyar a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kuma yawaita istighfari dan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya kuma kare shi daga wannan waswasi mun karanta hadithin Uthman ibn Abi al-As Uthman bin Abi al-As ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam koke game da abin da yake fama da shi na waswasi a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan waswasin da zaka dinga ji a cikin sallah shin kai ruku'u ko baka yi ba kai sujada biyu ko kuma baka yi ba kai sallama ko baka yi ba raka'a ɗaya kai ko biyu yace wannan sharri ne na wani daga cikin iyalan shedan da ake kiransa khinzab wannan khinzab din shine wa wakilin shedan a abin da ya shafi masallace da wuraren sallah duk sanda mutun ya samu kansa cikin damuwa tarkirkicewa da waswasi a sallah to lalle ana tabbatar masa da cewa khinzab ya makwabce shi da haka yana ana buƙatar ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki ya kuma tofa a hagunsa sau uku wannan na daga cikin abin da zai sa wannan shedani khinzab ya tafiya ba mutum wuri kaban yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wa Uthman ibn Abi al-As annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu ga wanda aka jarrabe shi da waswasi na at-tasalsul sequence waswasi wanda kawai waye kaza to shi waye kaza shi kaza kaga aina ana ta tafiya ba ranar yankewa akwai inda shedan yake so ya kai mutum so yake kai shi wata gaba da mutum zai halaka to wanda aka jarabce shi da irin wannan waswasin to lallai idan shedan ya fara gaya masa waye kaza waye halicce ka to shi kuma Allah waye halicce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ya kamata ya zo bakin ka shine huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wannan duk tufkar da yayi kawar wadaita kana cewa huwal awwal falaysa qablaka shay'un wal akhir falaysa ba'daka shay'un kenan wal zahir falaysa fawqaka shay'un wal batin falaysa dunaka shay'un din makircin da ya kulla ya tarwatse haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu karanta ina fata an gane da haka duk sanda aka samu irin wannan yanayi din to ga magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin bukhari yake cewa la yazalu nasu yatasaaluna hatta yaqula qailuhum hadha allah khalaqal khalqa faman khalaqa allah faman wajada min dhalika shay falyasta'idh billah walyantahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba za su gushe ba suna ta yi wa kansu tambayoyi har ɗaya daga cikin su tambayoyin da yake ta yi wa kansa sake-saken da yake ta yi wa zuciyarsa yace to wannan shine Allah shi ya halicci halitta to shi waye ya halicce shi to da zarar ɗaya daga cikin ku ya ji an kawo shi wannan tashar to ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki kuma ya dakatar da wannan waswasin da wannan tunanin ya shagaltu da wani abu daban Allah madaukakin sarki yace wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgun fasta'id billah innahu sami'un alim a cikin a'rab huwa sami'ul alim a cikin fussilat da aka sai zama shedan nau'i biyu ne akwai shedanin mutane akwai shedanin aljanu to shi shedanin mutane yanda ake tinkararsa a magance matsalarsa ta bambanta da yanda ake fuskantar shedanin aljanu shi shedanin mutane na farko karka damu da dukkan abin da yake maka na sharri sannan in ka samu dama kai masa akwa ka kuma dinga yi masa alheri ko da yaushe wannan yana daga cikin abin da zai kare ka daga shedanin mutane al-i'rab yayi tai yana ta hasada yana ta yi maka zagon kasa yana ta kulle kulle yana ta bata ka kai kamar baka san yana yi ba izana taqas safihu fala tujibuhu fa khairu min ijabatihi sukutu shurudin nan shi yafi ba shi haushi kai shuru kawai ana ta gaya maka kamar ce duk masu zuwa su gaya maka wani yayi maka kaza wani baka bukata kan wanda ya ƙara zuwa ya gama shi yana nan yana ta abubuwa kai kuma kana ta sabganka ya sa kansa a damuwa kai baka sa shi a cikin kamus dinka ba ballantana abin da yake dame ka sannan abu na biyu kuma in ka samu damari masa afuwa kace kai masa afuwa sannan kana samun dama sa a rubuta sunansa a ciki fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim amma fa wannan sai namijin gaske shi sa Allah ya ce wala yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim an gane ko to Allah ya sa mu zama daga cikin mazajen duniya ko har da lahira insha Allah to amma shi kuma wa'annan duk wa'annan abubuwan su kuma ba su bane za su raba ka daga sharrin shi kuma shedan aljan shi kuma wannan to shi kuma maganin sa isti'aza ce kawai sharril jin al-isti'aza shi yasa kaga an hada maka tsakanin yanda zaka kare kanka daga sharrin shedanin mutane da sharrin shedanin aljanu a cikin surori guda uku kamar yanda mun karanta darasin da ya gabata suratul a'raf mu'minun da kuma fussilat muka kare da wasu baitika waɗanda duk suna nuna yanda ake fuskantar wa'annan shedanu guda biyu wa'anda suka tasa dan adam a gaba shedanin mutane da shedanin aljanu Allah madaukakin sarki ya samu dace qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ma yaquluhu inda al-ghadab. Ga wani fasali mai matukar mahimmanci a cikin fasalin, zamu ji koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da me zan fada ko ka fada a duk sanda nayi fushi ko kai fushi. Lallai fushi yana da matsala. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah yau zai ba mu maganin fushi. Wa amara sallallahu alaihi wasallama man ishtadda ghadabuhu an yudfi ajmaratal ghadabi bil wudu'i wal qu'udi idha kana qa'ima ko in kana qa'ima wal ittija'i in kana qa'ida wal isti'adhati billahi minash shaitan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci man ishtadda ghadabuhu, duk wanda ya fusata kuma fusatar ta kai makura, ta tsananta, yayi fushi gaya, ya fusata fusatar da shi kansa baya iya controlling din kansa. To Annabi ya umarci duk wanda ya irin wannan fushin, an yudfi a jamratal ghadabi, wai wannan garwashin wuta da ya kunnu ya kuma ruru a zuciyarsa, ya kashe shi bil wudu'i, ta hanyar yin alwala. Da mutum ya ji zuciyar tana ta tafarfasa, tana ta saka masa, tana ta bashi wasu sakonni da wasu umarni, wato umarce, ya dau buta yayi alwala, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In a tsaye ke wal qu'udi in kana qa'ima, in a tsaye ke kawai ya zauna, da ya ji irin wannan yanayin kawai ya zauna, ko a gida ne an bata masa, ɗansa ne, matarsa ce, a waje ne, makocinsa ne, a wani abokin harkokinsa ne, ya jifa zuciyar nan ta hau sama, fushin ya kai gaya, wannan fushin ya kai sun waura takuri a kaiwa matuƙa. To a irin wannan yanayi ya nemi ruwa ya yi alwala. Ɗaya, in a tsaye ke nemi guri ya zauna. Walittija, in kuma a zaune ke ɗan kishin gida. In kana qa'ida, in a zaune ke, to ya ɗan kishin gida haka, ya ɗan kwanta. Sannan walisti'adhati billahi minash shaitan, sannan ya yi ta'udhu billahi minash shaitanir rajim, zikirin da zai ta yi kenan. Kafin ya yi ɗan dana sani, dama da kaji irin wannan, to ka san akwai shedanin mutane ko irin fadan yara, ku casu arna, ku casu, shi ba zai raba ba, yawa dama irin su. To akwai shi ma shedanin boyayyen, ba wai rarrashi yake ba, shi hasa wuta yake, in ya so ma yayi dariya ya more. Shi sa suka ce baka ganin yanda mutum kamanninsa suke canza yin fushi, yayi wani muni, kai kankan ka kalli mudubi sai ga kai gara ka sace. Ka kalli mudubi lokacin da mutum ya harzuka, in ya kalli mudubi Allah shi da kansa zai ga kai wannan kamannin ya suka zama haka. Idan ka shedan shi kuma ya koma yana ta ganin mutum ya cika hancin, ya ƙara kauri, ya ƙara budewa, mashaya iska kenan. An gane ko? Idan malam mutum ya kada, yayi ja, har wani rikidewa yake ga mutum kamar wani wurkilili idan ya juye. Kaga wani wata dafara a gefen nan, kaga wata kwantsa ta wahala malam, wannan wani irin azaba ce malam. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam, fushi ai azaba ne, an fahimta. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutum ya ji wannan, to jamra ce ta al-ghadab, to yayi alwala, in a tsaye yake ya zauna, in a zaune yake ya kwanta, kuma ba wai kwanciyar ko zaman ba, zai ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dan gogan yana gurin banda ake so a nuna ma kenan. Walamma kana al-ghadabu wash-shahawatu jamratayn min narin fi qalbi bin adama, yayin da aka kula cewa da fushi da sha'awa wa'annan wasu garwashi ne guda biyu na wuta a zuciyar bil adama. Amara an yudfi ahuma bima dhukira, shi sa Allah madaukakin sarki ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kashe waɗannan garwashi guda biyu da abin da kaji an ambata, ko ko bi ma zukira da abin da za a ambata. Lalle sha'awa ta san saban Allah, sha'awa ta kaza, sha'awa ta kaza, wannan jamra ce, fushi shi ma jamra ne. Kaga kenan wasu garwashi ne guda biyu suke gasa zuciyar dan Adam. To da zarar ɗaya daga cikin ku ya samu kansa cikin wannan yanayi, yayi kokarin kashe waɗannan garwashi guda biyu bi ma zukira da abin da za a ambata, ka kaulihi ta'ala, kamar fadin Allah ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, sai Allah ya ce wasta'inu bis sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah ta'ala ya ce atamuruna an-nasa, yanzu kwa dinga umartar mutane bil birri da su yi aikin kirki, su yi ayyukan nagarta, watan sauna anfusakum, ku mantar da kawunan ku yin aikin alkhairi, kamar yanda an ce ranar tashin alkiyama abinda zai faru kenan. Yan wuta za su ga malamai da masu wa'azi da masu faɗakarwa da masu gaya wa mutane gaskiya, ku yi kaza ka ku yi kaza. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin alkiyama kuma sai a ga wasu a cikin su sun fada wuta, kuma wani irin samfurin azaba ake musu ta daban ba mai irin ta a cikin yan wuta. Da aka yan wuta duk da azabar da ake musu, wannan azabar da ake yi wa masu wa'azi da faɗakarwa da sauransu sai kuma ta dawo hankalinsu. Da aka sukan garzayo su ce ah, suna zuwa sai su ga malam wane ne, akrama kallahu shehi wane kaza kaza kaza, ah ya kuma haka ba ku bane a duniya kuke ta ce mana miyi kaza miyi bar kaza, su ce kwarai da gaske. Sai wannan wanda aka ganshi kayan cikinsa an fantsamo su sun yi waje, yana ta kewaye wani tike kamar yanda ka ga jaki ko doki yana kewayawa yana matse rake in za a yi mazar kwaila, haka za ga mutum yana ta zagaye akan hanjin cikinsa. Sai ba ku bane kuke ce mana me ya kamata saboda irin wannan matsalar, kuna ta tsawatar da mu, ce kwarai da gaske. Ai duk sanda muka ce ku yi mu ba mai, in muka hana ku mu kuma muka buye muna yi. Shine atamuruna an-nasa bil birr, wannan ya saba da aiki irin na masu hankali, ka cewa mutane su alheri kuma kai ka ki, ka cewa mutane akwai hadari kuma kai ka je gurin, wannan ya saba da hankali. Shi sa karshen aya yace afala ta'qiluna, ka cewa wani ga hanyar da zai shiga aljanna kai kuma ka batta, ka kuma tsawatar da shi hanyar da zai shiga wuta kuma kai ka bita. Wa antum tatluna alkitab, bayan ku kuke karantar da su littafi, kuke karanta alqur'ani da hadisi, afala ta'qiluna. To kaga ashe biye wa san zuciya da aikata sabo da bin sha'awa. To bayan Allah ya kawo wannan aya sai ce wasta'inu bis sabri was sala wa inna hala kabiratun illa 'alal khashiin, suratul baqara aya ta 44 al aya. Wa hadha innama yahmilu alayhi shiddatu shahwa, duk mutumin da zai gaya ma gaskiya shi kuma ya kibe, ya nuna ma hanyar aljanna shi kuma ya kama ta wuta, ya tsawatar da kai hanyar da za ta kai ka wuta shi kuma ya bita, ya ce maka gulma ba kyau sannan shi kuma ya yi, ya gaya ma aikin kaza da kaza da kaza ba mai kyau bane shi kuma in ya buya ba a ganinsa ya yi. Wannan innama yahmilu alayhi shiddatu shahwa, abinda kawai zai sa mutum ya irin wannan faramfaramar sha'awa ce, tsananin sha'awa kenan. Fa amarahum bima yudfi'u bihi jamrataha, sai Allah ta'ala a wannan ayar sai ya umarce su da abinda za su kashe wannan garwashin na sha'awar da shi, wa huwa al-isti'anatu bis-sabri was-sala, shine neman taimako ta hanyar yin hakuri, was-salati da sallah. Shi yasa yace wasta'inu bis-sabri was-sala, wai abinda zai taimake ka ka danne sha'awar saban Allah shine as-sabri was-sala. Allah ya gaya mana inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. As-sabr shine yin hakuri akan bin Allah, yin hakuri akan barin sabawa Allah, yin hakuri akan musibu da jarabobi da ibtila'o'i. to abinda zai taimaka wajen danna waccan sha'awar sai Allah ta'ala ya ce maka as-sabr hakuri lalle kana son ka saba wa Allah kana son ka zaikewa sha'awarka amma kai hakuri ka daure ka dinga hararo abinda hakan zai haifar daga baya was-sala ka kuma zama regular customer a sallah duk abinda kake yi insha Allah zaka daina duk sanda ka ji an kira sallah ko menene dakatar da shi ka tafi masallaci ko da wani laifi kake ta yi kana ta san ka daina abin ya gagara sallah zaka kama yi da sallar dai wata ka samu a jami'i wata kuma ka samu raka'a da wata ka za a gashi nan dai wata ma baka samu to ka zama regular customer a masallaci sallolin nan guda biyar su zama ba sa wuce ka da wuya ka dauki kwanaki masu tsawo baka samu wani ainihin wato tarbiyya ruhiya ba a cikin zuciyarka wa amara ta'ala bil isti'aza a lokaci guda kuma Allah ta'ala yayi umarni da yin isti'aza neman tsari minash shaitan daga shaitan inda naz'ihi ko inda nazghihi a lokacin da shaitan ya tunzuro ka tunziri daga shaitan shi sa Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah ashe tunziri da zaka ga mutun ya tunzura ko a gida ko ma a ina ne shaitan shi sa Allah ta'ala ya ce ko wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun idan wani tunziri ya tunzuro ka daga shaitan ne to fasta'id billah maza ka nemi tsarin Allah ta hanyar a'udhu billahi minash shaitanir rajim innahu sami'un alim to kaga abubuwa ne guda biyu akwai garwashin sha'awa akwai garwashin fushi garwashin sha'awa sallah hakuri ita ce za ta kashe shi garwashin fushi isti'aza ita za ta kashe shi walamma kanatil ma'asi kulluha yayin da anka kula saban Allah duka kowane iri tatawalladu wannan saban Allah yana haifuwa ne minal ghadabi washahawa duk wani saban Allah ko dai fushi ne yasa ka sabawa Allah ko sha'awa ce ta sa ka sabawa Allah wa kana nihayatu quwwatil ghadabil qatl shi yasa za ka ga makura ta ƙarshe ta ƙarfin fushi shine yasa kai kisan kai ƙarshen abin da fushi zai sa mutun yayi shine kisan kai wa nihayatu quwwati ash-shahawa ƙarshen ƙarfin sha'awa az-zina shine mutun ya fada cikin zina kaga duk kowanne guda biyan za ka dukkanin su da fushin da sha'awa duk in ka kalle su za ga abubuwan nan ne guda biyu suke haifar da su duk wani saban Allah abubuwan nan guda biyu kan su suke haifar da shi al-ghadabu wash-shahawa idan fushi yayi fushi kisan kai yake sa mutun yayi idan sha'awa tai sha'awa zina take sa mutun yayi qarana bainahuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya gwama tsakanin su fi suratul an'am a cikin suratul an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku billahi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqakum bihi la'allakum taqilun kaga Allah ya hada ma abubuwan guda biyu karshen abinda fushi ke sawa kisan kai wala taqatulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq karshen abinda sha'awa za ta sa mutun yayi shine zina wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan haka cikin suratul isra Allah ta'ala ya kuma maimaita ma wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا نعم ما سي الله يكما غاما ما زنا كسان كاي اشي فشي قرشن ابن ده زي سا متين كسان كاي sha'awa ƙarshen inda za ta kai mai ita zina ce. Kaga dan ma Allah ta'ala ya saki cewa wala taqrabu zina, sannan kuma ya biyo ayar da wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wal furqan, Allah ya kuma gwama waɗannan laifuffuka guda biyu da fushi ke haifarwa da kuma ainihin sha'awa cikin suratul furqan. Allah ta'ala ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. To kaga anan ma Allah ta'ala ya kuma gwama tsakanin ainihin wato zina da kisan kai, wanda duk gaba ɗayan su natija ce ta fushi da sha'awa. Na ba ta gane da kaga kenan, dole ne mutun yayi hattara da fushi. In fushi ya kama, ga maganin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, idan mutum ba shi da alwala ya alwala, in a tsaye yake ya zauna, in a zaune yake ya kwanta, kuma ya ci gaba da isti'aza. Da haka da zarar mutum ya ji tinziri a uziya zai kama yi, a'udhu billahi minash shaitani rajim. In za ka kana da karfin hali kai ta yi a fili, kai ta yi, ya san ka gano cewa shi ne ya sa ya kawo ka, domin ƙarshen fushi za ka ga aƙibarsa ba ta da kyau. Ka kalli duk wanda ya aiwatar da abin da fushi ya sa, ko horo kai cikin fushi sai ka yi da nasi ne. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada alƙali ya yanke hukunci bayan ya fusata? Da alƙali ya fusata a kotu, ya ce court kawai ya tashi, ya ce an mai da ƙararen kaza ga watan kaza. An fahimta ko? Ai da ya fusata to shi kenan kotu ta tashi. Zai wahala ya adalci, kuma wanda ya fusata shi nan zai gane kuransa ko da yana da gaskiya. An fahimta ko? To wannan shi ne. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance, idza ra'a ma yuhib, idan yaga abin da yake so, qal alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Manzon Allah duk san da yaga abin da ya faranta masa, yaga abin da ya kyautata rayuwarsa, yaga ainihin wato wani abu da yake so, yana cewa alhamdulillah, dukkan godiya ta tabbata ga Allah, allazi bi ni'matihi tatimmu salihat, wanda dukkan kyawawa suna cika ne bi ni'matihi da ni'imarsa. Wa idza ra'a ma yakrah, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga abin da bai so, qala, yana cewa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli halin, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah a kowane hali. Shi Allah ana gode masa ne dan ya cancanci a gode masa, ba wai sai dan yayi ma wani alheri ka gode masa ba. Shi sa suka ce alhamdu a'ammu minashukur, shi ashukuru, gode wa Allah ne bisa wata ni'ima da yayi maka, ko bisa wani bala'i da ya fitar da kai. Ashukuru kenan, alhamdu gode wa Allah dan kawai shi Allah ne. Alhamdu shi ne abinda Bahaushe yake cewa, ko a bakin kura kake ka ce alhamdulillah. An fahimta. Wannan hadithin hadithi ne Hasan Ibn Majah ya fitar da shi a cikin Al-Adab, hadithi na 3,803, Ibn Sunni a cikin Amalul Yawmi wal Laila, hadithi na 378, Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak mujalladi na 1 shafi na 499 shi ma ya fitar da wannan hadithin. Hadithi ne na uwar muminai Aisha, Allah ya kara mata yadda. Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana wannan hadithin a cikin Sunani Ibn Majah. Wa kana yad'u liman taqarraba ilayhi bima yuhib. Wa kana Annabi sallallahu alaihi wasallam al'adarsa ce yad'u, yana yin addu'a, liman taqarraba ilayhi ma yuhibbu, ga duk wanda ya kawo masa abin da yake so. Duk wanda ya gabatar da wani abu da Annabi yake so ya kawo Annabi shi, al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa addu'a. Shi yasa falamma wada'a lahu ibn Abbas, lokacin da Ibn Abbas bin Abdullah dan Abbas ya ajiye wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu ruwan alwala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan kewaya makewayi, kan ya dawo sai ya zo ya tar an ajiye masa ruwan alwala. Annabi ya tambaya domin abin ya faru ne a gidan Maimunatu bintul Haris. Maimunatu bintul Haris kuma wato khala yar uwar mahaifiyar Abdullahi dan Abbas ce. Da haka Abdullahi dan Abbas ya zo sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makewayi kan ya fito sai ya aje masa ruwan alwala. Wannan yana nuna ma fikihun Abdullahi dan Abbas. Wannan yana nuna ma zurfin hankali da kaifin tunanin Abdullahi dan Abbas. Ya kula duk sanda Annabi ya kewaya ya fito yana canja alwala. Ba sai ya zo ya ce a kawo min ruwan alwala ba, kawai sai shi ya gano ya kamata ya ajiye wa Annabi ruwan alwala kan Annabi ya fito. Wannan alherin Annabi ya ji dadin sa. Yana fitowa sai tarar ga ruwan alwala an ajiye masa. Annabi ya tambaya waye ajiye wannan ruwan alwala, sai ce sai aka ce Abdullahi dan Abbas ne. Khala din sa sai ta ba Annabi labari cewa Abdullahi dan Abbas ne. Nan take Annabi ya masa addu'a qal. Yace Allahumma faqihuhu fid-din. Yace wannan in yayi ilimi wannan za a karu da shi a addini. Ya san ya kamata irin wannan. Allah ka ƙara fahimtar da shi addini. Faqihuhu fid-din. Ka fahimtar da shi addini wa allimhu ta'wila, ka sanar da shi fassara alqur'ani. Addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abdullahi dan Abbas kenan. Aiko wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi matukar tasiri a rayuwar Abdullahi dan Abbas, dan yana cikin al-mukthirina, wanda malamai suka ce sun ruwaice hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama, domin ana ganin ya ruwaice hadisi shi kadai yana da hadisi an Abdullahi bin Abbas, an ibn Abbas, an ibn Abbas, in an tattara su sun kai kusan 1,160. Wannan hadifansa ne shi kadai. Kuma an ce hatta sayyidina Umar bin al-Khattab akan wasu mas'aloli na addini yakan koma zuwa ga Abdullahi dan Abbas, saboda Annabi ya ce Allahumma faqihuhu fid-din, ya Allah ka fahimtar da shi addini, ya gane addini yanda zai dinga istinbadi, ya dinga tsamo hukunce-hukunce a cikin an-nusus, wa 'allimhu ta'wil, kuma ka sanar da shi fassara al-Qur'ani. An fahimta ko? Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a kan wani abu da Annabi yake so da Abdullahi dan Abbas yayi. Wannan hadithin ka koma cikin Musnad na Imam Ahmad mujalladi na 1 shafi na 266, hadithi na 314 da lafazin al-musannif wasahu al-Sheikh Shakir al-Musnad. Sheikh Ahmad Shakir, wanda yayi tahqiqin Musnad, ya inganta wannan hadithi da lafazin da shi Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin wannan littafi Mukhtasar Zadul Ma'ad, irin lafazin da shi kansa Imam Ahmad ya ruwaita a cikin Musnad ɗinsa kenan. Imam al-Bukhari a cikin Babul Ilm, hadithi na 75, shi ma ya ruwaice wannan hadisin bi lafzi, amma shi Imam al-Bukhari ya ruwaice shi da lafazin Allahumma 'allimhu al-kitab, ya Allah ka sanar da shi al-Qur'ani. Wa fil wudu, Imam al-Bukhari ya kuma kawo wannan hadisin a cikin babin alwala, hadisi na 143 da lafazin Allahumma faqihuhu fid-din, ya Allah ka ganar da shi, ka fahimtar da shi addini. Wa rawahu Muslim fi fada'il as-sahaba, Imam Muslim da ya tashi kawo hadisin shi kuma sai ya tafi can wajen falalar sahabbai akan falalar Abdullahi dan Abbas sai ya kawo wannan hadisin. Hadithi mai lamba ta 2477 da lafazin Allahumma faqihuhu, shi ma sai ya amfani da lafazin Allahumma faqihuhu fid-din. Wada Ali Abi Qatada, ta kamar yanda an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga Abi Qatada. Abi Qatada al-Ansari, lamma da amahu bil-layl, a lokacin da Abu Qatada ya dinga tokare Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare, lamma mala arrahilati, lokacin da Annabi ya karkato zai fado daga kan abin hawansa. Hadisi ne mai tsawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu yi tafiya mai tsawo, amma wannan tafiyar za mu kai inda ruwa yake. Haka ya sanar da sahabbai tafiyar nan akwai tazara. To ana cikin tafiya, dare ya fara, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bacci ya fara kama shi. To yana kan abun hawa, gangadi yana kama shi, Abu Katada sai ya lura annabi ya dan karkata kamar zai fado, sai maza-maza ya zo kusa da shi, sai ya tokare shi ya dan dawo da shi yanda zai dawo kan abun hawan ba tare da ya farka ba. Abu Katada har sai da aka yaka wajen sau uku, yana nan kusa da shi, yana nan kusa da shi, ana tafiya, baccin ya dan kara nauyi, ya karkata haka, sai Abu Katada ya sake zuwa kusa da shi, sai ya tokare shi, sai ya sake dawo da shi a hankali ba tare da ya farka ba. A na ukun baccin ya dan kama annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi nauyi, da haka da ya tashi karkata, sai karkata da sosai har ya kusa fadowa. Abu Katada shi ma sai je ya zama kamar dirka, sai kuma tare shi. To wannan tarewar ce annabi ya je, da haka yana farkawa, sai ce wake tare da ni, sai ce Abu Katada, sai ce kai sannu tun yaushe muke tare da kai, ce ai tun farkon dare da na lura bacci ya dan fara daukan kaya makin Allah muke ta tafiya, in naga zaka karkace sai abin nan danka. Wannan abin da yayi annabi ya ji dadi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ya ce hafizakallahu bima hafista bihi nabiyahu, wannan addu'a ta isha Abu Katada. Yace ya Allah ka tsare Abu Katada irin yanda ya tsare annabinka. Allahumma wa tuhafizakallah, Allah ya baka kariya, ya tsare ka bima hafista bihi, saboda wannan aiki da kai na tsare nabiyahu annabinsa da kai. Wannan ya tabbatar da annabin an masa alheri yana addu'a sallallahu alaihi wasallam. Hadithin yana da tsawo, amma dai wannan shine mahallu shahid. Ana hadithin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Al-Masajid wa Mawadhi'is Sala, hadithi na 681, hadithin Abi Katada radiyallahu anhu. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, yace man suni'a ilayhi ma'rufun, man suni'a ilayhi ma'rufun, duk wanda aka yi masa alheri. Fa qala li fa'ili, sai ya ce wa wanda ya masa alkhairin, jazakallahu khaira, Allah ya saka maka da alkhairi. Fa qad ablagha fis sana, ya kai makura wajen yabo. Ba addu'ar da mutum zai yi maka da kai masa alheri da ta wuce wannan. Dan ya ce Allah ya ƙara arziki, Allah ya albarkaci zurriya, Allah ya kaza, wannan ya so ya faɗaɗa ne. Sai dai in ka fi gamsuwa da hakan ba laifi, ya ɗauki lokaci yana ma. Dan wani zai ce kawai fice yi jazakallahu khairan. Wato wani sai ya ɗauka jazakallahu khairan wata taƙaitacciyar addu'a ce da bata ƙunshi abubuwa da yawa ba. Sai ka kamar baka yaba wa kyauta ko alherin da ya maka ba. Kuma babban matsalar shi ne larabci ne shi wannan jazakallahu khairan. In bai jin larabci kuma bai san fadin ta ba laifi, ka ce Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara arziki, Allah ya yi kaza, Allah ya yi kaza, Allah ya yi kaza, Allah ya yi kaza. Na fata an gane. Sai kai ta yi masa addu'a, har annabi sallallahu alaihi wasallam ai dama ya kawo mana wani hadisi cewa idan mutum ya maka alkhairi ka rasa me zaka yi mai, kai ta yi masa addu'a har sai kaga ka saka masa, har sai ya gaje cewa amin amin amin, yana ta yi da kaiwana yayi mun addu'a yau. Wato shi kenan, ka biya shi, ka saka masa kenan, ya ji daɗi. An gane. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi wa mutum alheri ya ja baki shi, ba daidai ba ne. Wannan ya saba da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a yi wa mutum alheri ya ja baki ya gum, a wannan ba a yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, mun ji ga wasu sahabbansa sun yi masa wani abu ya ji daɗi, ya yi musu addu'a. To kuma ya faɗa a hadisi cewa duk wanda aka yi masa alheri, aka yi masa abin kirki, to alal aqalli yace jazakallahu khairan, shi alherin Allah yawa ne da shi. Alherin Allah ba wanda zai iya takaita ma shi. Shi yasa annabi ya koyar da addu'a a takaice, saboda in dai alkhairi daga Allah yake, to alkhairi ba wanda zai iya kididdige ma shi. Hadda abin da kai da kai alherin baka iya hararo shi, ba ma ka kawo shi cikin abin da kake so, Allah zai iya maka shi, saboda ka ce an ce maka jazakallahu khairan. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace karshen abin da zaka yi wanda ya ma alheri kenan, kace jazakallahu khairan. Shi yasa yace faqad ablagha, ya kai makura, fi sana, wajen nuna ya ji dadi, wajen yabawa da alherin da aka yi masa. Wannan hadithin Imam At-Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Al-Birru was-Sila, hadithi na 2035, Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Al-Kubra, a cikin Amalul Yawmi wal-Laila, hadithi na 9937, Ibn Sunni a cikin Amalul Yawmi wal-Laila, hadithi na 275, Imam Tabarani a cikin As-Saghir mujalladinsa na biyu shafi na 148 hadithun Usama bin Zaid radiyallahu an wa sahahahu al-Albani fi sahihil Jami' Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin ainihin wato sahihul Jami' wa qala lilladhi aqrada za Allah yana karban rance wajen sahabbansa sallallahu alaihi wasallam rance ba laifi bane an gane ko laifin shine kimbiya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin za a tafi yakin hunayin an ce an yi shi biyar ga watan shawwal shekara ta 8 bayan hijira an yi shi bayan fatuhu makka annabi ya buƙaci kuɗi ko dan buƙatar gida ko buƙatar taimakawa wasu cikin sahabbai marasa ƙarfi da haka sai ya nemi rancen kuɗi wanda an ce ya kai dirhami 30 ko dirhami 40 an gane ko a wajen Abdullahi ibn Abi Rabi'a ya ce karanta mun kuɗi ya ranta masa dirhami 30 ko 40 an je yakin Hunain ana dawowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kuɗinsa kuma ya faɗi wannan hadithin wa qala lil ladhi aqradahu manza Allah ya ce wa ya faɗa wa wanda ya bashi rance wato Abdullahi ibn Abi Rabi'a kenan lamma waffahu lokacin da ya biya shi sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malik barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya kwarara albarka cikin iyalanka da dukiyarka innama jaza'u salafi alhamdu wal ada manzo Allah yace ai sakamakon rance kawai in an baka alhamdu shine ashkur wa sana godiya da yabawa da fatan alkhairi wal ada da kuma biya inda ka zama cikakken mutum haka ya kamata duk sanda kai rance kana samun dama biya kuma kai godiya ba sai an yi tabinka yaushe zaka biya ni biya ni kudi na har abiya zama rigima ba ka zama cikakken mutum ba cikakken mutum baya bari ayi tabinsa kai kuma me bi in ka lura mutum bai samu ba fa nadhiratun ila maisara babu laifi ka dan daga wa mutum kafa har zuwa lokacin da zai samu wadata amma kuma mutum yana da wadata ya kibiyan bashi wannan zalunci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matalul gani zulmun taurun bashin mai kudi zalunci ne yana da abin da zai biya yayin da kyashi ya karbi kayanka ko ya karbi kudinka ko haƙƙinka amma biyan ya zama jidali to wannan shi kuma zalunci ne a wani hadisi duk da bai inganta ba shine layyul wajid yuhillu irdu wai taurun bashin mai kudi yana halatta cin mutuncinsa aka iya gaggaya mun magana za a iya kai shi ƙara alƙali ya gaggaya masa bakaƙen maganganu kuma yana da abin biya shi ya jawo kansa wannan hadisin bai da inganci amma dai wancan hadisin matsalul ghaniyyi zulmun hadisi ne sahihi cewa ba a san mutum ya zama mai taurin biyan bashi ba a san haka kamata ya ka samu biya in baka samu ba a daga maka kafa ila maisara haka Allah ta'ala ya ce fa nadhiratun ila maisara an gane ko sannan duk sanda ka biya to sai kuma kai wa mutum wanda ya baka rancen nan sai kai masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ana dawowa daga Hunain ya biya Abdullahi ibn Abi Rabi'a kudinsa sannan ce barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya sa maka albarka a cikin iyalanka Allah ya sa maka albarka a cikin dukiyarka innama annabi ya ce kawai jaza'us salafi alhamdu wal ada wannan hadithin Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Al-Buyu hadithi na 4683 haka a cikin Sunan Al-Kubra cikin Amalul Yawmi wal Laila hadithi na 10132 Ibn Majah a cikin As-Sadaqat hadithi na 2424 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 4 shafi na 36 hadithin Abdullahi ibn Abi Rabi'a radiyallahu an Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan An-Nasa'i وقال صلى الله عليه وسلم اذا اهديت له هديه كافا باكثر منها صلى الله عليه وسلم ba a taba masa alheri ba bai rama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai hannun jarire bane An gane ko? In kai masa alkhairi sai ya ninka fiye da abin da ka bashi. Dan uwanka ya zo daga karkara ya kawo maka wake kwano biyu da zabi guda biyu da kuka da kubewa algafata mala ya kamata kai masa karamci. Na'am. Eh to kaga misali kudin da yawa yanzu. Eh kaga yanzu wannan waken kusan 10,000 kenan ko? Zabin nan su ma kusan 10,000 kenan ko 10,000. Ko? Yawwa sannan ga kubewa ko kuka ko wani abu mai kama da haka. To kaga ana kawowa aka ci kana dawowa aka ce ai wane ya shigo kuma ya dan ga wani buhu can. Me a ciki ne ka duba aka ce ai wake ne ka auna kaga ya kai kwano biyu sai ka buga ka san kwano biyu ya kai kaza kuma ya hadda zabi guda biyu akalla zabun nan za su kai kaza sai ka lissafa karshe ya kashe da kudin mota sai ya kashe 30,000 kamata in ya tashi tafiya ka bashi 50,000 ka bashi riguna da takalma da kuma hulina haka ake yi daga bata mala haka ake yi karwa kallawa haka ake yi an gane ko na'am sai me ba au malam malam musbahu abinda za a yi rububin suka hango suka taho ka kaddara in Allah ya sa kai ne a ƙauyen shine anan ba ai duk wanda Allah ya bashi abin da zai bayar ya zama yadul uliya wallahi ni'ima ce da a ce kai ne a takura a kofar gidan mutum da sassafe ana sanyi kana jiran ya fito ya taimake ka algafata malam ashe ba za ka so a ce kai ne a cikin gidan ake jira ba me yasa mawada ta ba sa auna afa mali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ai a ce kai kake bayarwa yafi kai ake ba manzo Allah ma ya gaya ma haka yadul ulya khairu min al yadis sufla malam musbahu ne ya ce wai kasai ta tadowa daga kauye to kai kuma aka ce wai idza qila lakum irji'u fa na'am yanzu a ce to kai tunda Allah ya maka budi baka gani ba Allah ya kai ka san shata ma ya ce duk wanda ya zauna a birni ya koma kauye zaman duniya ta sai ya gigita to yanzu a ce kai ka koma shi na ƙauyen Allah ya ma bude ka dawo kai ka dinga kawo makajin yana sallama ka an fahimta da aka wannan alkhairin da kake kallo wato in Allah madaukakin sarki yana son ka sai ya baka hannun kyauta an gane ko so saboda aka wannan alkhairin shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan da yayi kaga su sahabbansa sun fahimci fiqh wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karantarwa ce ba a taba masa alkhairi ba bai saka ba kuma duk wanda ya maka alkhairi wanda kake sama da shi to ai a fiqhun malikiya ma cewa suka yi shi annabi an ce masa wala tamnun tastakthir kada yayi kyauta dan neman wanda ta fita amma ni ai ba hana ni ba kana da budi kana matashin kai da miliyoyin kudi a cikin gari da kafcecen gida ina can ina ta fama da gabza a kauye in hado wayannan kayayyakin wajen 20,000 kukuta wato dan in jefu tsuntsu biyu da dutse daya in zo zumunci kuma alherin nan nima in samu kuma gashi ba hannu biyu na taho ba a yadda naga abin da ka ban zan koma sai ka kawo 30,000 kama na lissafa naga har kudin mota ta 35,000 nan ce to ai baka mai da kudin ba ma a fiqhun malikiya sun ce ya halatta ka ce ba a mai da kudin ba wannan ya fado a ci a ba wannan in ai cewa suka yi ma in mutun ya san in an masa wannan alherin bai da iko kai ya ci sai ka tattara ka siyar ka adana kudin ka dan nemi dan abin da kake da shi ƙari sai ka dan dora a kai amma ya kawo wake kun yi wake da shinkafa da gidanka zabunsa da tintini sun an samu na gaban na kasu ha da tintini ko riga kun kammala su an fahimta to kuma ya zo tafiya kai masa dungushe ai sai ce kai alaji ai wannan ai su kan suka jin nan wallahi wannan kudin da ka bayar ma bai kai kudin kajin da aka kawo ba halatta ai ma bayani ka san wani sai amma hands free fa eh shi wani baya fahimta da al'amura sai an masa hands free ya halatta mutumin kauye wa mutumin binne Hansfuri in ya ga ya masa dungusha kyauta dama abin da ake so kai masa wannan alherin yan kayayyakin da ka dan kwana biyu baka sa su kana tattarowa kana bashi ina tabbatar maka kana bashi su wallahi alajin yake koma kauye da ya ji za gan shi ya buda ya sa wannan riga dan uwana ne na jebin ni ai abin ni rigar juma'a ce ka bashi kai tuntuna ma ka daina sa su ma saboda ka kana ganin ka wuce ka sa su kana tattarowa ka bashi da wasu takalminka da sun fi shekara baka sawa kana wuyu ana musu polish ne sa wallahi kombo zai tiya kawai a ce ai wajen dan uwan sa yaje abin ni akai kaza akai kaza akai kaza to wannan alherin ake so ka kalla an fahimta to an ce lokaci yayi saura bai huminti daya ba wa kana sallallahu alaihi wasallam idza uhdiya lahu hadiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an bashi kyauta ka fa abi aksara minha yana sakawa da abin da ya fita wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin al-Hiba hadisi na 2585 Imam Abu Dawud a cikin al-Buyu hadisi na 3536 hadithin Aisha radiyallahu anha insha Allah sai mu tashi wa in lam yurid ha i'tazara ila muhdiha insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin 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 amin